Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Donald Trump wadda aka rantsar jiya Juma'a zaman shugaban Amurka na 45 ya yi amfani da jawabinsa ga dubun dubatan mutane da suka hallara a dandalin ƙasa a nan birnin Washington domin su halarci bikin rantsar da shi cewa babban abin da zai fifita shi ne Amurka da kuma ma'aikatanta. Daga rana mai kamar ta yau, babu abin da ke gabanmu illa fifita Amurka kan kowane batu, in ji Trump. Kalaman sun tuno da irin furicinsa lokacin yaƙin neman zaɓen shugabancin Amurka da Allah ya ba shi nasara. Ba zan taɓa ba ku kunya ba, Amurka za ta fara samun nasara, nasarori da za su nuna kamar ma ba ta taɓa ganin irinsu ba. Shugabannin majalisun dokokin Amurka da tsoffin shugabanni da suka haɗa da Barack Obama da George Bush ƙarami da Bill Clinton da Jimmy Carter suna cikin waɗanda suka halarci bikin kama aikin NASA da aka yi ta ƙofar yamma a majalisar dokokin Amurkan. Kamar yadda ya faɗa lokacin yaƙin neman zaɓe, sabon shugaban na Amurka ya ce an dagargaza ma'aikatan da ke ayyuka a ma'aikatun Amurka ta ƙulla yarjejeniyoyin cinikayya da tsoffin gwamnatocin Amurka suka yi. Jim kaɗan bayan da ya rantsuwar kama aiki a zaman shugaban Amurka na 45, Donald Trump ya sanya hannu kan wasu ƙasidu da hukumance suka tabbatar da matsayinsa na kwamandan askarawan Amurka. Hakanan shugaba Trump ya sanya hannu kan doka wacce ta share fage ga General James Mattis mai ritaya zama sakataren tsaron Amurka. Shekaru uku da rabi da suka wuce ne Mattis ya ritaya daga aikin soja, bayan fiye da shekaru 40 yana saye da kakin sojin Amurka, kamar yadda kakakin fadar shugaban na Amurka Johnson Spicer ya faɗa. Dokar tsaro wacce aka kafa 1947 ta buƙaci tsohon soja ya yi shekaru 7 da barin aiki kamin ya riƙe muƙamin minista. Amma a makon jiya majalisar dokokin Amurka ta ba shi izini na musamman domin riƙe wannan muƙami duk da cewa ya yi ritaya a shekara ta 2013. Hakanan Spicer ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shugaba Trump ya sanya hannu kan wasu ƙasidu a hukumance na zaɓen wasu jami'an gwamnati da kuma ayyana rana ta nuna kishin ƙasa. A halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun kassara bikin rantsar da shugaba Trump jiya Juma'a. Suka farfasa kantuna, suka ƙona motoci, suka toshe wurare da jami'an tsaro suke duba ababen hawa, suka bar baya da ƙura, yayin da magoya bayan sabon shugaban suke murnar ya kama aiki. Rundunar 'yan sanda ta gundumar Colombia ta ce ta kama aƙalla mutane mai tanda 17 a wunin jiya. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka dire kan birnin jiya Juma'a da ajendoji daban-daban. Wasu suna riƙe da alamu suka gudanar da zanga-zanga su cikin lumana, yayin da waɗansu kuma suka yi arangama da 'yan sanda suka jajjefi jami'an tsaro da duwatsu da kuma kwalabe. 'Yan sanda suka mai da martani da barkonun tsohuwa da kuma gurneti mai kiɗimarwa. 'Yan sanda suka ce masu zanga-zangar sun jikkata jami'an tsaro 6. Majalisar Dattijan Amurka da gagarumar rinjaye ta amince da zaben General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka. Haka majalisar ta amince da zaben wani general mai ritaya na sojin ƙundumbalan Amurka John Kelly a zaman sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida. Mattis da Kelly dukkansu biyu 'yan shekaru 66 da haihuwa su ne ministocin gwamnatin Trump guda biyu na farko waɗanda majalisa ta amince da su kuma nan da na aka rantsar da su. Majalisar Dattijan ta koma bakin aiki da zarar aka kammala bikin rantsar da sabon shugaban na Amurka a daidai kuma lokacin da aka fara fareti domin wannan rana. General Mattis ya wallafa saƙon gaisuwa mai ƙarfafa gwiwa ga ilahirin dakarun Amurka a faɗin duniya. Yana jinjinawa aikinsu a zaman masu tsare ko kare Amurka. Daga nan ya alƙawarin zai yi ƙoƙari domin tabbatar da kodayaushe sojojin na Amurka a shirye suke a su fuskanci daga a yau ne ko kuma a gaba. Majalisar Dattijan ta amince da zaben General Mattis da ƙuri'u 98 da kuma ƙuri'a 1. Shi kuma Kelly ya samu ƙuri'u 88 masu goyon baya senatoci 11 kuma basu amince ba. Senator ɗaya da bai kada ƙuri'a ba shine Jeff Sessions wanda shi ma yake da kuma majalisar ta amince da nadin sa a zaman ministan shari'a kuma Attorney General na Amerika. Shugaban Gambia ya yajamme wadda ya sha kaya zaben kasar da aka yi a watan jiya ya amince zai mika mulki kuma ya bar kasar kamar yadda sabon shugaban kasar mai jiran gado Adama Barrow ya faɗa. Shawarar da Jamme yanke na mika mulki ya biyo bayan ziyarar da shugabannin kasashen Gini Alpha Conde da kuma takurar aikinsa na Mauritania Muhammad Ul Abdulaziz suka kai masa jiya Juma'a inda suka shawo kansa cewa ya mika mulki kuma ya fice daga kasar ko kuma ya fuskanci matakin soja. Shugaba Adama Barrow ya yi rantsuwar kama aiki ne a ofishin jakadancin kasar da ke Senegal ranar Alhamis bayan da ya kasa gudanar da hakan a Banjul babban birnin kasar. Rahotanni sun ce an shimfiɗa jaridar duman nan ta karama a tashar jirgin sama da ke Banjul wadda ke nuna alamun ya jamme yana shirin barin kasar. Hakanan a jiya Juma'a a babban wani babban jami'in tsaron kasar Usman Badije ya yi mubaya ga sabon shugaban kasar. Shugabannin kungiyar tattalin arzikin kasashe da ke yammacin Afirka ECOWAS suka ce sun baiwa Jamme har zuwa tsakar ranar Juma'a a gogon yankin Yemurabus. Bayan wannan wa'adin ne shugaba Jamme ya nemi ƙarin lokaci na sa'o'i hudu. Shugaban kungiyar ECOWAS Marcel Alain D'Souza ya ce shugaba Alpha Conde zai baiwa shugaba Jamme damar ya mika mulki cikin ruwan sanyi. Idan haka ya faskara za mu tilasta shi ta ko halin kaka. Majalisar Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya tun farko ya amince da matakin sojan kuma ya amince da Adama Barrow a zaman sabon shugaban ƙasa. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani farmakin da Amurka ta kai da jiragen yaƙi ya halaka mayakan Al-Qaeda su fiye da 100 a sansanin Horus wasu ta sojoji a Siriya, kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya muryar Amurka jiya Juma'a a wani babban farmaki da sojin na Amurka suka kai kan 'yan ta'adda na ƙarshe kuma irin wannan mataki ƙarƙashin gwamnatin Obama. Jiragen yaƙi ƙirar Boeing Sunbeam B-52 sun auna hari kan sansanin a yammacin Alhamis a gogon yankin. Sansanin yana daga yammacin birnin Aleppo a lardin Idlib, inji jami'an tsaro. A baya wata kungiyar mayakan sa kai da ake kira Jabhatul Fatah al-Sham, wacce aka fi sani da Al-Nusra, ita ke amfani da shi wurin kamun daga baya kungiyar Al-Qaeda ta fara amfani da sansanin a zaman wurin horar da mayakanta. Wannan ai sanannen wuri ne na horo kusan shekaru biyu kenan, inji wannan jami'i. Layirin mayakan suna cikin wani gini ɗaya ne lokacin da aka kai farmakin kamar yadda jami'in ya faɗa. Farmakin na Siriya yana zuwa ne sa'o'i bayan da wasu jiragen yaƙi biyu Sunbeam B-2 suka kashe fiye da mayakan sakan ISIS 80 a sansanoni biyu da ke kudu maso yammacin birnin Sirte ko Sirte a Libya. A ƙasar Italiya masu aikin ceto sun ce an gano mutane 10 ciki har da yara 2 da ransu a wani otel da dusar kankara ta binne shi baki ɗaya a kusan kwanaki 2 da suka wuce. Al'amarin ya auku ne a yankin tsakiyar ƙasar. An zakulo 2 daga cikin waɗanda aka gano da ransu daga cikin dusar kankara kuma masu aikin ceto suna ci gaba da magana da saura. Masu aikin sun ci gaba da tono cikin dusar a duk faɗin dare suna neman mutane aƙalla 30 waɗanda suka ɓace, cikin su har da yara 4 waɗanda suka sauka a otel ɗin. Ana fargabar cewa dusar ta binne babban otel ɗin ne da ke garin da ake kira Farindol, wacce ake zargin girgizar ƙasa ce ta haddasa. Madugun safarar fodar Iblis a Mexico wato Joaquin, wadda aka fi sani da suna El Chapo, ya ƙi amsa laifi na tafiyar da gagarumar fasakorin ƙwayoyi a yankin wato a nahiyar arewacin Amurka da suka haɗa har da kashe-kashe da kuma sace mutane. Guzman, wadda wato magana ta lauyoyinsa da kotu ta bashi jiya Juma'a ne a gaban wata kotun Amurka da ke New York, ya ƙi amsa laifuffuka daban-daban har 17 da ake tuhumarsa a kansu.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
I want to realize man the way I feel in me
how do you feel
I want to realize women the way I feel in me I'm gonna explode like atomic
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatan an waye gari lafiya Usman
Ibrahim
ya aka ji da batun hidimar rantsar da sabon shugaba
ai fa kan mun kai mun kawo a matsayin mu na yan jarida muka
shine wato yau dai shugaba Trump ake cewa babu shugaba Obama
eh ba maganar shugaba Obama ba maganar cewa shugaba mai jiran gado shi Trump a'a shugaban Amurka Barack Obama ya wuce sai dai shugaban Amurka Donald Trump
da ka ce shugaba Barack Obama
eh na sabo da yi ka san wai da babu shi ce sabo turken wawa
haka ne kwarai da gaske masu sauraro yau muna jin waƙoƙi ne na shahararren mawaƙin nan na Najeriya to William Onyebo wanda a cikin wannan mako Allah ya masa rasuwa ranar Litinin da ta gabata wato ran 16 ga wata muka samu labarin rasuwar William Onyebo wato
ce ni wannan mawaƙin Ibrahim ina ka zakulo shi saboda na dade ban jiyo duriyar shi bane
wato ka san babu wani mawaƙi a Najeriya mai dauri kan mutane kamar William Onyebo saboda wato bincike da yawa an gudanar saboda ana so a samu asalin William Onyebo amma an kasa akwai mawaka turawa manya-manya shahararrun mawaka na turawa a nan Amurka da kuma Ingila waɗanda suka yi kokari su sake farfado da waƙoƙinsa dalili shine saboda tun kafin turawa irin salon waƙarsa ko salon kiɗinsa wato ta yin amfani da abin da ake kira synthesizer kafin yayi suna a duniya shi yayi akwai mutane da yawa da in sun ji waka na sai su ce kamar
yau aka buga ta
kamar yau aka buga saboda yanzu ne turawa suke amfani da irin
wannan kayan
kiɗa san kamar mawakan mu na Hausa ma irin ana amfani da synthesizer wajen yin waƙoƙi a yanzu aka fara su amma shi tun irin shekarun 1970
wai
kuma William Onyebo mutum ne wanda tun da yake bai taba fita yi wasa ba
ko irin yaje kamar misali a ce ana wani taro ko wani biki da an kira shi wasa
eh an kira shi wasa zai zo musu waka bai taba yin haka ba
to ba dan kudi yake yin ta ba komai
a'a yakan zauna ne a gida kawai dan kasuwa ne dan kasuwa ne kawai yakan zauna a gida yana da studio din shi a gida yakan zauna ya tsara wakan sa ya tsara kidan sa da sauran su yayi a gida sannan kuma a lokacin da yake ba wai ana yi akan CD ne ko MP3 na zamani ba akan faifayin garmaho ne
garmaho katan
yawa saboda haka yana da injina na yin faifayin garmaho ana kiran su pressing press wannan irin wanda
yayi buga da hotanka da komi ko wani abu da kake so ka dora
saboda ka sa abin kamar da roba ake haka to yana da vinyl kai dan ce roba kenan da Hausa
kamar roba
a gidansa yake yayi shi ya hada komi yana saida su
to
kuma tunda William Onyebo yake sau daya rayuwar sa ya taba yin hira da
gidan radio ko jarida
saboda gaba daya mutumin ne ba za ka taba sanin kansa ba kowa ka je ka tambaya ko na kusa da shi in ka tambaye su ba su ce maka ba wanda zai baka cewa ga cikakken tarihinsa
sun dai san sunan shi gashi nan William
an dai san William Onyebo ne an san dan kasuwa ne amma babu wanda zai faɗa maka ga asalinsa saboda mutum ne wanda ba za ka gan shi yana cuɗanya
ba ji ɗuriyar iyalinsa ba ma kenan
yawa ba ji ba sai dai ɗansa dai ya tabbatar da rasuwar mahaifin nasa da lokacin da aka fara samun labari akwai ƙungiyoyi da dama na Turawa da suke bin waƙoƙinsa yadda ka san menene zan ce maka yadda suke bin
to amma yana yau ban katse ka ba yana magana akan irin kamar rayuwa ne koko siyasa koko me yake magana waƙoƙin
duk waƙoƙinsa abubuwa ne na fadakarwa bai taɓa yin wata waka wanda ba ta fadakarwa ba
na rayuwar yau da kullum
yawa duk abubuwa ne da suka shafi rayuwar yau da kullum an ji ma zaka ji akwai wakan da yake ba akwai wakan sa cikin wanda yake ce a wanda yake ce kamar ko kai talaka ne ko kai mai arziki ne ko kai wane na duniya wata rana da ka kwanta za ka mutu ta saboda haka yana kamar wa'azi ne ga mutane akwai wata waka da yake wanda yake ce America wai ke kin dauka cewa ke kike rike da duniya ne Russia kin dauka ke kin da duniya ne yawa baki kai ka dauka cewa kai ne mai duniya kokari ka dauka ne mai duniya
wato kowa da kowa ka da yan kadanya
ya taba kowa da kowa yawa ce to duniya nan ba fata kowa bace duniya dai ta Allah ce saboda haka shi yake
ka kara gaba
yawa to kusan dai duk haka wakokin William Onyebo suke
to Allah ya sa mu cika da
iman amin sama mun to bari baka fage ka fara mika gaishe-gaishen namu
to gaisuwar farko ta fito ne daga hannun Salu Isa Fana
ko kuma za ta ji
ko in ce
ko kuma ce za ta ji
ga shi ya turo da sako ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga filin a bari ya huce
to muna godiya
yawa na sashen Hausa na VOA ina sanar da ku daurin aure na ni Salihu Isa Fana da amarya ta Lauratu Adamu Fana wanda za a yi ranar Asabar 14 ga watan 1 shekarar 2017 kenan an yi shi to mun samu dai sakon ka yau
Allah ya sanya
alheri yau Allah ya sanya alheri to yace za a yi ne a kofar gidan to tunda ya huce kuma ai sai mu ce to sai dai mu ce ta bakin ka Allah ya sanya alheri to bayan wannan kuma akwai sakon na Alhaji Mamman Soda Shadadi ko Shadadi wanda Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace daga Mariga Local Gamma a jihar Neja to yace shi ma gaisuwar fatan alheri sai kuma wannan yace gaisuwar fatan alheri ta abari ya huce ga yaya Ibrahim Alfa Ahmed da Usman Kabara muna fatan an shiga sabuwar shekara cikin koshin lafiya sakon Abdullahi Baban Yusuf haka kuma sai Haruna Muhammad yace gaisuwar fatan alheri zuwa ga wannan fili na abari ya huce da fatan an shiga shi ma sabuwar shekara yace lafiya yace shine shugaban kungiyar muryar jama'a wato Haruna kenan daga Katsina to haka kuma sai sakon Ango Muhammad Tukur yace sakon fatan alheri zuwa ga wannan fili na muryar Amurka na abari ya huce yace a matsayina na mai sauraron wannan gidan radio to sai sako daga Umar Musa Dambam yace fatan alheri ga Mustapha Shamado da kuma Yakubu Abdullahi Dambam Malam Musa Kwalo da kuma Isa Muhammad dadan gado to ban san sunan nan ko ni ne ba ko shi ne ya rubuta shi ba daidai ba sai daga karshe Husaina Lawal dan maimai kankara da kuma Abba Sa'ada Mahuta to wa'anda suke hannuna kenan
To ga gaisuwar filabar Yahu kenan zuwa ga Bala Abdullahi na hukumar custom a babban filin jirgin saman Abuja tare da abokan aikin sa Abdullahi Husaini Roba sai Mustafa Ashiru tare da Bello Aminu sai Munir Abubakar Kawaje tare da Ahmed Danzuru da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Comrade Bashir Dauda kungiyar murar talaka jihar Katsina sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Al Mustafa Haji Supi a Baucin Yakubu da fatan kananan lafiya muna mika wata gaisuwar ta musamman zuwa ga Rabe Namadi Shirgalle Katsina sai kuma mai sauraron mu wato Muhammad Sabo Turakin Giya ɗaya da fatan duk kunanan lafiya ga gaisuwa nan zuwa ga Malam Dikkububa Bukuyum tare da iyalansa Jihar Zamfara da fatan kunanan lafiya muna mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Anas Hoja Birnin Kebbi sai Muhammad Chindo Mame Sani Chindo kenan unguwa karofu mada kia Bauchi Yakubu tare da mai sauraron mu barista Isiaku Barau sai kuma mai sauraron mu watu Sani Shaga Katsina tare da Malam Yusuf Dingadi sai kuma Chairman Zaidu Bala tare da Nuhu Muhammad Simu Awiye Zurmi da fatan kunanan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Dandijo sai Awal Ibrahim tare da watu mai sauraron mu Abdul Samad Kabiru Musa sai gaisuwar Malam Malam mai zanen hula gwalalo dukkan ku da fatan kunanan lafiya ga wata gaisuwa nan zuwa ga Adamu Tahiru dan Agaji sai Balarabe Yusuf Babale Gajida dukkan ku da fatan kunanan lafiya William Onyeba da wannan waka mai suna Fantastic Man
to wannan waka tana da dadi gaskiya
wani haka ne akwai mai sauraron mu da ya kuma da wani labari a gurgujewa ta abinda yake labari ne wai na Bakano
eh to
da kuma Bazazzagi
to
ka sa abin da ya faru wato wai an kama su ne sun yi laifi sai aka kai su kotu aka kai su kotu to alkali kuma ranan matarsa ta haihu yana jin dadi ta haihu ta sauka lafiya da sauransu sai alkali ya shigo kotu ya ce to yau saboda ina jin dadi an kawo ku kun yi laifi kaza amma dai duk abubuwan da kuke so yau irin hukuncin da kuke so a muku shi zan muku
to fa
shikenan sai aka kira Bakano aka ce Bakano kai me kake so hukuncin kai ce shi bulala goma yake so a masa amma ka fa masa bulalan nan a samu filo guda goma a daura a dora a bayan sa
an yi ba ai bake ne
a zane shi haka wato ka san ba zai ji
ba ba zai ji da ce an yi ba ai bake ne
haka alkali ya ce an maka haka haka dai aka dauko filo aka sa ba aka masa bulala aka masa bulala har goma to bayan da aka masa akan fulo aka buga ka san bai ji komai ba kenan aka sai aka kira Bazazzagi kai Bazazzagi zo nan aka ce kai mai wani irin hukunci kake so a maka sai ce to shi dai bulala 100 yake so a masa amma kafin a masa bulalan nan Bakano yake so a kwantar a bayan sa
amma ne ya mana walakanci wallahi to shi ba Kano in ga ta san banza shi kuma wannan in ga ka wannan akwai mugunta
aga ce
mu wanga ce ba Kano ne ta kwanta masa da banza shi a waye
sabo da aka zo aka kwantar da Bakano a bayan Bazazzagi aka ba shi dore na 100
aka je ku tashi ku tashi waye ga nazar a bayan Bazazzagi ana zane shi
ah wallahi
to dana mana
ah gaskiya dana wato da naga wanda na karanta wannan labari wato nace maka nayi dariya wato fiye da duk yadda kake zato
ai da ma cewa ake wannan ai wannan irin mugunta wannan da ma ce wannan irin wai ko mugunta ne da
a cikin sa haka ne to da jira zamu
abin da zamu wata rana
ai ah da ku rama ai kanawa da zage zage ai an abun nan Masar aro damu da sa'a sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu a madadin
Usman Ahmad Kabara
wanda ke can yana ta murnar sabon shugaba a nan Amurka Ibrahim Alba Ahmed ke cewa mu huta lafiya sai mun ganku a mako mai zuwa
I wanna tell you something you'll never forget about this world. Something you will never forget. 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 Something you will never forget.
Kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
Abin safarar Border Place a Mexico wakin wanda aka fi sani da Inker El Chapo ya ki amsa laifi na tafiyar da gagarumar fasa korin kwayoyi a yankin arewacin nahiyar Amurka da suka hada har da halaka da kuma sace mutane. Guzman wanda ya yi magana ta lauyoyinsa da kotu ta bashi jiya Juma'a ne a gaban wata kotun Amurka da ke New York ya amsa laifuka daban-daban har 17 da ake tumar su akai. Lauyoyinsa ba su nemi beli ba. A daren Alhamis ne aka kawo Guzman nan Amurka daga Mexico bayan da hukumomin kasar a wani matakin bazata suka ta sakayarsa zuwa nan. Guzman ya dauki fiye da shekara yana adawa da shirin ta sakayarsa zuwa Amurka bayan da tsere daga fursuna har sau biyu kuma aka kama shi daga bisani. Donald Trump wadda aka rantsar jiya Juma'a a zaman shugaban Amurka na 45 ya yi amfani da jawabinsa ga dubun dubatan mutane da suka hallara a dandalin ƙasa a nan birnin Washington domin salarci bikin rantsar da shi cewa babban abin da zai fi mai da hankali a kai shine Amurka da kuma ma'aikatanta. Daga rana mai kamar ta yau babu abin da ke gabanmu illa fifita Amurka kan kowane batu, inji Trump. Jim kadan bayan da ya rantsuwar kama aiki a zaman shugaban Amurka na 45 Donald Trump ya sanya hannu kan wasu kasidu da hukumance suka tabbatar da matsayinsa na komandan askarawan Amurka. Haka nan shugaba Trump ya sanya hannu kan doka wacce ta share fage ga General James Mattis mai ritaya ya zama sakataren tsaron Amurka.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.